بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غوديا تتبت على الله سبحانه وتعالى وندينونا من ونن صافية متار البركة صافية الصبر ta kuma 14 ta 7 ga watan 8 watan Sha'ban a wannan shekara ta 1437, kuma daidai da 14 ga watan 5 shekara ta 2016 miladiya. Da izinin Allah madaukakin sarki, za mu tashi a karatun muwatta na wannan mako a darasi na 48, kuma muna cikin kitabu sala, kundi na uku da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah. Kundi na uku da yake magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah. Kundi na farko yayi magana kan abin da ya shafi lokutan sallah. Kundi na biyu yayi magana kan abin da ya shafi tsarki. Sai kundi na uku yake magana kan abin da ya shafi sallah. Za mu tashi a babi na 13, ma'ana babu tashahhudi fi sallah. Babu tashahhudi fi sallah, babin da zai mana magana kan abin da ya shafi tashiya a sallah. Shin tashiya ake cewa ko tahiya ko kuma tafiya da Hausa? Amma wani ce tahiya, wani ce tashiya, wani ce tafiya. Lughat ke ne ko? Yawwa, lughat ne, ya yarruka ne daban-daban. Sai dai wanne ne asahu? Saboda sun ce akwai Hausa bakwai, akwai abin da ba Hausa bakwai ba. Kullum da jego to tahiya ko tafiya ko tashiya, wace take cikin Hausa ba ko wace take cikin ba Hausa ba kai ba? A Hausa kenan. Amma dai a Larabci tashahhud, at-tashahhud. Wanda yace tahiya kaga daga at-tahiyyat kenan. Wanda yace tashiya kaga kamar daga at-tashahhud yake so ya ciro kalmar kenan ko? Wanda yace tafiya fa daga tahiyya ko daga? Saboda za ka ga duk yare ana samun yadda suke fama da waɗansu harufa, ana samun yadda suke fama da waɗansu harufa. Akwai ibdal ɗin waɗansu harufa, kamar alhamza. Za a ga wasu Hausawa suna ibdal ɗin alhamza zuwa ha. Abuja sai ce maka Abuja, Abubakar sai ce maka Abubakar. Ko baka taɓa jin ba Hausa da yake cewa Abubakar ba? Wannan idan yake cewa Hausa baka, ba rubutacce Hausa ba, zai ce maka Abubakar. Amma in ya tashi rubuta sai ce maka Abubakar. Kullu da kake ko? To wani kuma a din ce yake mai da ita ha, wanda ha din yake bi da ita a. Babu tashahhudi fi sallah, babin da zai mana magana kan tahiyya a sallah. At-tashahhud, ana kiran tahiyya da at-tashahhud ne saboda a cikin ta akwai shaidawa, akwai ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Kaga an samu at-tashahhud kenan, shaidawa. Fi sala, a cikin sallah. Menene hukuncin tahiyya ko meya tahiyya take a cikin sallah? Hukuncin tahiyya a cikin sallah, malamai sun ƙara ma juna sani. Wadansu suka ce sunna ce, wadansu suka ce wajibi ce. Kullum da ke ko? Wadanda suka ce wajibi ce saboda manzon Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce falyaqul at-tahiyyatu lillah. Tunda ya ce falyaqul, ya ce yanzu ya zama umarni kenan. Al-aslu fil amri al-wujub. Isa suka sanya ta cikin wajiban sallah. In mutum bai yi tahiyya a sallah ba, sallah ya tashi babu kuɗi. Waɗannan suka ce sunna ce, tahiyya sunna ce. Kenan in mutum bai yi tahiyya ba, sujjada ƙabaliya za ta wadatar mishi saboda ya rage. Ƙabaliya za ta ɗauke mai saboda ya rage. To saboda me suka ce sunna ce ba farilla ba ce? Duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyaqul, yace ai wannan suka ce wannan umarnin baya nuna wajibci. Abinda yasa kuwa baya nuna wajibci saboda wannan mutumin da ake kiran shi musi'u salatuhu, wannan mutumin da yi sallar shi ba daidai ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi yaje ya saki, ya saki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaje ya saki, ya saki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaje ya saki, shi ba ba zai iya yin wata wacce ba wannan ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in za ka yi sallah kayi kaza kayi kaza kayi kaza, a ciki bai faɗi tahiyya ba. To tunda bai faɗi tahiyya a cikin abubuwan da suke, in babu su babu sallah ba, to